da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai a Jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM a can Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce zan mika wa ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Yau a cikin shirin namu za mu duba ne akan halin da wasu matasa maza da mata ke ciki na rashin kula da jikinsu lokacin sanyi. Za mu tattauna da matasan a cikin ajin namu kan tsaftar jiki da ta baki wanda hakan kan shafi lafiyar su da kuma harkokin soyayya. Mu ji daga bakin mai ba da shawarwari akan zamantakewa kan muhimmancin yin wanka a wannan yanayin. Za kuma mu shiga madafa. To ku biyo mu a cikin shirin namu na yau da gobe. Ka tattauna tamu da yan aji. Masu sauraro barkanmu da shigowa cikin ajin namu. Kowa ya san wannan lokacin sanyi lokaci ne da yake zama wani kalubale ga musamman ga wa'ansu. Kana ganin su gayi iya gayi ka dauka ya sha wanka ne amma sai an zo kusa labari ya lalace. Ita ma wancan ga fauda ga jamba kira barbar da kuma tu ga dauri ta sha dauri ka dauka babban yarinya ce sai kun zo ta bude baki labari ya canza. Za mu tattauna akan maganar warin jiki da warin baki. Wanne ne idan kika ji a wurin saurayinki zaki iya dauriya? So kuma yana iya faruwa akan harkar soyayya? Bari mu ji shin idan ke ne ko idan kai ne a cikin harkar soyayyan ku wanne ne idan ɗaya daga cikin abokin soyayyarka yake da shi zaka iya dauka ko zaka iya hakuri da shi warin jiki ko warin baki? Bari mu fara da ƴan mata. Muna tare da Hafsat Ismail, Zainab Adamu Idris, Shafati Abubakar Muhammad sai kuma ta bangaren mazan inda muke da Muhammad Bashir Abdulrahman da kuma Haruna Sani Ibrahim Dumbulin wanda za mu yi wannan muhawaran da su. To barkanku da shigowa.
Barka da
yi. To lokacin sanyi fa lokacin da yake taimakon gayu ke da gayu maza da mata an aka dan wanke fuska aka dan wanke kafa kawai sai a ci gaba da rayuwa ko ba kuke ba an ce kun yi sati biyu ma ruwa bai ga jiki ba.
Ni bana ma iya kwana ɗaya ban yi wanka ba wallahi saboda ni kaman kifi nike bana iya zama ban yi wanka ba. Ina jin wani iri discomfort kawai in ban wanke jikina ba zan yi kaman ban yi wani aiki daga cikin bangaren jikina ba kawai dai zan ji ni dai wani iri kaman ba ni da lafiya.
Anya a lokacin sanyin nan dai ba dai kawai ana shiga a fito bane.
Komai sanyi ina daurewa in zauna a wanke jikina. Kin san in ka riga da ka saba abin da ka saba in dai naji akwai ruwan zafi. In fact na ma je bayi wanda suke da hita a wannan dinsu wallahi sai na ga na tsare da ruwan famfan nan ina iya dadewa a bai ko in ta kwara wa kaina jin kaina nike kaman kifi kawai in dai yazo ga fannin wanka.
To kin ji wasan ya ce wasan na tarwada. To ambashari a cikin irin wannan yalayin na sanyi wanne wani abu ne ya fi takura muku ku maza da kuke ganin kawai bar kawai ayi wancan kawai a bar wancan ba dole ba.
Eh kin san mazan sun kashi akwai wa'anda tabbas wannan yin wanka kullum a wayarin wannan lokaci na sanyi zai kawo musu matsala. Wasu sukan dage su dan wanke can da can. Yanda san inda dai bari wari ba. Wani kuma ya gwammace gwanda yayi wanka. ni ina jami'an wanda ke wanka ne
sati sati kenan
a ba jami'an wanda ke wanka kullun dai
au to shi ke
wani sati sati
yaji a mu dawo kan labarin da muji an ce ba ku matasa yanzu sai a hankali wa ba a daidai yanzu ake gane gaskiyar ku wankan dama wancan da kuke yi lokacin zafi rana ce ke kora ku yasa kuke to amma akwai wani kuma abin da yake abin takura musamman a bangaren masoya wanda zai shiga masoyan suna shiga wani yanayi na rashin jin dadi wani saboda kara da kawaici ko kuma kila gudun kar a rasa shi wannan masoyin akan daure a cije ba a nuna masa bacin rai akai ba shine maganan warin baki da kuma warin jiki wanda wani lokaci da gangan namiji zai iya bari ko mace su kiyin brush kaga baki yana yauki shi ba kubewa kaza ba shi kuma ba dorawa aka sha ba baki da hakora duk sun tashi aiki kuma a ce wai babe ce har babe
to ayyan
irin wannan zama
yawan ma da sauki
kubewa ma da sauki
to ya za a yi kamar ya ci daddawa ne danyen daddawa wani color kamar ka sha shayi na shekara biyu ba kai brush ba
daina a cikin bangaren soyayya kina tare da saurayi kina ganin aikin ya final catch wato late koma yazo kawai dauke ki zai hub da ki kin sa rai mijin ake jira kawai kina ganin ga ya iya wanka kawai sai yazo sai kika gane cewa akwai matsala shin wane ne daga cikin matsalolin zaki ya dauka matsala kuwa shi ce akwai warin baki akwai warin jiki in kece ga saurayi wannan warin baki ke da shi fa amma kuma ya hadu wannan kuma warin jiki ke da shi kuma akwai nera wane ne zaki iya daurewa ki manage da rayuwarsa da kuma yanayinsa
gaskiya to wancan ga warin baki wancan ga warin jiki to zan iya jura warin baki amma warin jiki gaskiya ba zan iya juriya ba shi warin baki zaka ga idan zasu yi magana da style suke yi wani ba lalle ya fuskance ki
to ni ke magana ba da wata kuna ma ganewa
eh zasu karkace ni dan karkace su yi magana amma warin jiki ne fa da ya karyo kwana kafin ya sallama warin jikin yayi sallama
wato warin jikin na isowa kafin
mutum yana isowa kafin
kuma in ya tashi ma warin jikin na tsayawa tukuna sai mutum ya nisa
wata zubin warin jikin yana zama zai iya kama ni ma ni karan kaina so gundama me warin baki
to kenan kina nufin warin jikin ma kaman turare shi ma yake yana iya bude shi
yana budewa kuma yana kama guri wani idan har yana da warin jiki zaki ga ya zauna har dakin shi yana kama amma warin baki wannan dai to kin ga in kika sai mai face mask naira 50 ne ake sai da zan iya volunteer in bashi amma dai warin jiki in ya suka shafa turare zai yi gabas warin jiki ya biyo ya ta kuma tsowa kuma common distance din yana bar shigowa tsakiyar
mata wannan kana ma aure aka ce za a yi to shi yanzu ya za a ci da wannan soyayyen shi soyayyen ba za a iya gyara bakin bane
eh to baki wannan kin ga aka bace face mask with soyayya ana yi baby ka dinga dan gogewa ka dinga gyarawa wannan zai gyaru
au za a ga mishi baro baro kenan
no da soyayya cikin soyayya
ni ina ganin kawai in ka aure irin mai warin baki nan da wayo zaka ce baby yau ni zan maka brush da haka
amma kina ne ki zaɓa inda gami warin baki kuma gami warin jiki wani zaki ya manage ki soyayya da shi
gaskiya warin mai warin jiki idan aka ce a dole sai na zaɓa to ni da gaskiya a yanzu in dai aka ce har an zaɓa cikin mai warin baki ko mai warin kashi gaskiya zan zaɓi mai warin kashi amma idan aka ce a dole ba sai na zaɓa ba duka biyu ban da bukata mai warin kashi idan na aure shi ina matar shi turare dai ba zai gagare ni siyan mishi ba ba sai na ce mishi wari kake yi gashi na siya maka turare fa a'a cikin dabaru cikin soyayya zan sai inda zan yi mai wayo in ma wanka ne zan ce to yau ni zan maka wanka kaza kaza duk dan dai in samu dai kin san wannan warin kashin yawanci yana faruwa ne saboda ba su wanke inda ya kamata kin san maza su nasu komai burbur suke yi ba sai da sun shiga bayi wani kawai da kin da ya shiga ba shi mun TV kawai zaki ji sha su ba kitan gaba daya suke daga fa ba irin saka kokon nan ba a saka ball irin a dan wawan
garfi
ana dasa kawai haka za a yi za a shashafa
ai ba ma zufa ake kura ko to kai zo ana sanyi yanzu ba sai yayi ba an ya kwara shi kenan
a ba sai yayi ba to ni kuma in ta ta'ammali da wari a cikin gidana yazo ya kama wari da an shigo a ce ni kaza mai ta cin wari ai kin kako ba zai yi ba dole ne saka lallaba abinka ka san yanda zaka yi ka sashi a hanya shi kanshi idan ya rula kina son kamshi to zai fara kokari kin gane akwai ways da yawa kamar in kina yawan sa turaren ka sai ce ke da kina son kamshi sai ki ce wallahi ai na tsana wari kaza mai wari shi kanshi ya san cewa yana wari kin gane shi kanshi mai wari ya san yana wari
to
yawa kiyu ya ce
to bari mu je wurin Rama yanzu da hafsa take ba mu bayani tace tana iya sayan kayayyakin kanshi ta ba ita kawai nata wanda ya taji yana dan tashi kewane zaki ya daurewa akai sukan yi korafi su ci kun aiko musu da sako na body spray da su rodon kuna nufin suna wari ne
kusan kan da yanci yana ma daga cikin dai abin nan kyauta tana da dadi musa special shi saboda in zaki mi shota koda baya wari jiki ko kuma abin nan in zaki mi shi yam su dan su tare kayan gyaran jiki duk ko baya in yana warin jikin ma daga lokacin da yake kin kai mishi wannan kyautar to shi a karan kansa zai dage ya gani ya gyara cewa ya san kin sani ko ba za ki iya fitowa fili ki fada mishi bane shi yasa kika fiye mishi da wannan hanya to in dai mai hankali ne zai gyara a karan kansa
to wanne ne yafi baki haushi game da rashin tsaftan shin warin baki ko kuma warin jiki
gaskiya warin jiki dan shi ko yaya yake ne sai ka ji shi ko mun tazaranki da mutum inda yana warin jiki to inda yazo gurin sai kin ji yana magana kina kaukaucewa amma duk da dai a hakan dai shi warin baki in yana abin nan in kuna daga nesa da shi ba lalle ki ji mai sai kuna dabbada amma shi warin jiki ko mun nisan ku da shi inda ku biyu ne a gurin ko da iska yana shigowa sai kin ji yanayin gurin ya canja
to kana dai jin wannan sako daga wurin mata zuwa maza maza ku kuma me za ku ci shin wanne ne daga ciki a matsayin ka na namiji zaka iya daurewa warin jikin mace ko kuma warin baki dai warin baki zaka iya aurenta
gaskiya baran iya jure mai warin jiki ba gaskiya so abin da yasa na ce gara mai warin baki gaskiya ita na son ta hanyoyin da zan kullu mata wasu za su ga kamar ko su ciwo ne haka wata kuma rashin tsafta ne so gaskiya wancin su ba samun yin brush suke wani kin gane
matan yanzu
eh matan gaskiya ne yanzu akwai son cin cingam amma gaskiya wancin su ba sa son yin brush din gaskiya ni akwai wata barin buye ba wallahi dan yi fadin sunan ta okay ko da yaushe ina jin mamanta tana fama ita wuke me yasa baki sun yi wanka ni ni wallahi maman me lokacin sanyin nan ni dai gaskiya mama dan Allah dai ki gani ni ta kura mata tana shiga tare ko minti daya bi ko za ki ga ta fito wai ta gama wanka yarinya a lokacin nan wani aboki na yazo ya ce min ya za a yi ni ina son yarinya nan na ce to kana son wannan a ce shi to barazan baka addition ta da komai da komai amma gaskiya ni dai bazan iya raka ka gani ga ta ba akwai magana ya ce to shikenan ba komai na bashi addition yarinya nan yaje tun zuwa na farko fa ina zuwa dai dawo ke ga mun yarinya nan wallahi ta an sai hannu bibiyu amma sai dai akwai matsala guda daya sai matsalan ne shi gaskiya yarinyan nan yaji kamar ya dai shi ta ci kulliya sosai tsabtsab amma yarinyan nan gaba daya ya rasa shi nan ba kai kwata ne suke tsaye kusa da gurin ba ba wai ko tuye da baka amma dai yaji gaba daya iska gurin dai
ya canza yanayi
ya canza yanayi yana kwana haka kin gane na dai ganin yake ni bi saboda yarinyan na san yanayin ta gaskiya ta kazama
ta maza
lokacin sanyi gaskiya ba ta sanyin wanka yace gaskiya shi dai abun dai shine kawai malashi amma yana san yarinyi nace to shikenan ba damuwa ke san komai ana yin shi a siyasance ne idan baka so ka fito fili kaga yau mutun gashi matsalar mutun sai nace yanzu ka sanya da iya ce nace ka shiga bara zuwa yana zuwa zuwa na ɗaya na biyu na uku kaka da shi kasuwa sai ya siyo wasu haka ɗan mame da ɗan tarika da haka ɗan sabuli haka dai sai ya bata ya ce ga shi wannan baya wa dan Allah akai wasu mamu a rika amfani da shi tana kaiwa sai ta fara amfani da shi a hankali a hankali a hankali dai sai zai ce wallahi wannan matsala kaga yanzu babu ita kinga ta hankalta kenan tun daga nan dai a haka haka sai zai ke cin wallahi kage yanzu yarinyan nan lafiya lau kanshi kawai yake tashi
an jina saka sami
an jina saka sami an jina
gaskiya akwai wani wanda ya taba zuwa gudina gashi nan ba kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa in kika ganshi ta ci wanka ina matsowa na ji kamshin turare kawai budan bakin shi barka da zuwa ha ba numfashi na sai ya sarke baki wari in ga ya miki gashi muna kusa ina gaban mota ne ma kuma ina kusa da shi to gabaki daya ni sai na rasa mayin da zan yi da na ce mai barin ta fa a ba baby na ban gaji daga ninki ba ni kuma na gaji da wari to kawai dama wayata tana hannuna sai ne mota aminiya ta text na ce kawata dan Allah ki kira ni yanzu ki nuna ana nema na a gida tana kira saboda mai yadda neman nawa ake sai nake cewa hello Aisha ya ake ciki sai yake ce a Aisha ke kan waki sai nake girgiza mai kai irin katta ma gane akwai mutum a kusa ne sai take cewa ke ina kika shiga mami tana ta neman ki ba za ki dawo gida ba ta ce ta ki kira ki baki dauka ba sai nace in ga ya miki wallahi ina tare da shi ne sai tace to wallahi ki maza ki dawo gida dan mama ta ce ki kara mintuna biyu sai ranki ya baci sai na kashe wayar ni kuma ina kashewa sai ce wai kai amma dai baby na ban ji dadi ba ban gaji daga ninki ba ko dai mu shiga cikin gidan ne mu ci gaba da zance sai nace a ai shiga ciki ba zai yiwu ba yanzu ba mama yanzu haka ina koma fada za ta muku
wato dukin kosa ku rabu
din na kosa
mu da bakin fara tunanin kin hira da kin samu diwan
ina ai ni gani na nayi miji kawai sai dai a shirye biki ga kamshi nace to wannan bai san yana yi bane ko ko ranan ne da zai zo aka samu aka fi bai yi brush din bane ko me ya faru wallahi tun daga ranan kin san shi mutum mai wari tun daga ranan sai naji ya fita min arai saboda ni warin bakin nan kadan ya ishe ka bala'i
kuma matsalolin zamantakewar aure inda aure yake samun tangarda kai wani lokaci yakan kai ga rabuwa musamman arewa inda kirisu maza suke jira su ce ga takarda yake akan maganar warin baki ko kuma warin jiki wanda musamman a wannan lokacin da muke ciki na sanyi kiwiya da kuma tsananin kasanta ke janyo wa ɗan su ba sa yi suna tunanin ba lalle ne ya fito fili su yi wari ba shi ko wari ba a iya goye shi sannan kuma an ce wai a cikin masu yin tsakatsami ba kamar mace wai kuna da sirrin yin tsakatsami
a je wannan ana dan tabawa amma gaskiya ni dai ba wai san kai ba maza fa nayi domin ni akwai wani yayana da yace a lokacin sanyi idan ya cika wanka da yawa yana wanke tawi shi yasa gaskiya bai cika sanyin wanka da yawa ba amma gaskiya ba a yin soap mu wanka shi ba warin jiki da na bakin kamar ruwa ne kisa ruwa ba a bai hanya shi yake makan shi hanya in ba ka mai hanya ba zai makan shi hanya shi fa haka wari yake duk yanda kai ka boye shi in dai yana nan sai ya bayyana amma daga tsani gaskiya wa mata ana yi ba wai ba a yi ba
amma kun fi yi aka ce
eh to muna yi amma kin ga maza kakkai magana suna yi in aka ce aka yi aikin gareji na aka wanke hannu aka wanke kafa dama sauran jikin ba ganin ta ake ba ka dora jallabiya shikenan
Bashir ya kosa ya ce wani abu.
To ID ne kawai suna ta ana ta cewa maza. Mazan nan fa ba wai ina kare su ba amma maganan gaskiya maganan Allah. Mun fi mata tsafta gaskiya.
Musamman na maganan baki da na jiki din
gaskiya mun fi su. Kawai shi kin san su namiji kamar ni mace gaskiya duka biyu in kina da shi. Gaskiya ba na hada inuwa da ke.
Kawai ka yafi
ne ni ya fi dukkanki
da ajinta
wani aji in mutum na wari ga kyau amma ba sent mai kyau ai akwai matsala so wannan ne tsaftan shine number 1 din da dole ya kamata matan da mazan su kula da shi because yanda aka fada zai wargaza aure
abinda maki ban mamaki ga mata yanzu akwai yarinya da kana ganta a wajen wani zaman zaka ganta dan tsafsafa haka amma akwai da in ka shiga gidansu in ka ganta yanzu zaka ganta a hargitsi haka a yamutse a shiga wata zaki ga ma in ta bude ma kanta wata zaki ga ma inda ka san me ma
la haula kawai
zaki ga
in mutun sanyi sun ce wai kitso zafi yake musu
duk da cikin ɗaya daga gargazantar su ne wani lokacin sanyi kawai dai tsabar kazanta ne da rashin san gyaran jiki
raba dan karshe me zaki ce gaba da tsafta
shawara zan bada kawai a rika daurewa ana gyara musamman ga mace Namiji mai warin jiki zai iya auru ba amma ke mace in kina da shi ba za ki auru ba saboda ba kowane namiji bane zai yi dai kawo ki gidan shi zai ma dai ta kunyan mu'amala da ke kuma sa'annan kina iya janyo wa kanki ma tun bayan so ya karo kishiya zai ji ya auro miki wata yace ai mata na wari take yi to kuma kin ga idan aka yi sa'a ya samu mai tsafta tana kamshi da abubuwa to kin ga ke kin zama bora
musamman ya dauko ɗan Maiduguri ba a kafin ki ya mutu yayi
Yanzu kuma bari mu ji ta bakin malama Khadija Sa'ad Muhammad da shawara akan tsafta.
Ana samu a cikin samari da ƴan mata da lokacin sanyi ya shigo sai ya zama sanyin nan yana sa su suna rage wasu abubuwa na kulawa da jikinsu wanda ya kamata a ce mutum yana yi ko kuma din ma sukan yi a sauran lokaci ko in ce yanayi amma idan yanayin sanyi ya zo saboda wannan sanyin sai ya zama ba za su iya yi ba ko kuma suna jin kiyuyen su yi ko sanyin na tsorata su ba sa so su yi abubuwa kamar irin wanka yawan wanke dai jiki haka da sauran saboda tsoron sanyi zaka ga wani ya sa kaya ko wata sai mutum ya kwana biyu uku da kaya a jikin shi ma bai mai wanka ba wanda a da in ba a wannan yanayin bane mutum ba zai iya yin haka ba kuma mutum yakan nuna shi dan gayi ne da sauran su amma sai dai abinda ɗan gayu suke ce ma wai tsaka tsami wato ma'ana a dai dan gugguga ma fuska da hannaye mai koda ba a yi wanka ba to gaskiya irin wannan bai da amfani kuma yana cutar da jikin dan adam sannan idan aka ce kuma mutum yana cikin relationship ne da wani ko da wata zai iya sama sanadin da wata din ko wani zai iya janyewa ko ya fasa ya canza wani abokin soyayya a madadin wannan saboda gaskiya kazanta ba ta yi ba kuma yana sa ka ji kana kyaman mutum musamman idan dalili ya sa kuka zo kusa da juna ka ji irin wannan warin yana tashi to gaskiya hankalin mutum zai tashi kuma zai iya ganin cewa dai kai din ma baka yi ba so ina ba matasa shawara duk da dai an san akwai sanyi to ai akwai abubuwan dafaruwa da yawa akwai gawayi akwai itace akwai gas akwai risho akwai heater duka dai akwai electric kettle da abubuwa dai duk za a iya dafa dafe sai mutum ya kokari ya tanada ya zama dai akalla dai ko mutum bai yi wanka da yawa ba a kowane rana ne zai samu ya yi wanka so daya kuma wanka mai kyau da ruwa mai zafi da jiki za a sa sabulu da soso a wanke sosai sannan har da harkan baki shi ma yana da muhimmanci ya zama ana wankewa dama baki bai shafi ma maganan sanyi ba wasu basu cika kulawa da bakin su yanda ya kamata ba wasu kuma basu iya ma wanke bakin bane in sun tashi za su wanke sai su wanke hakoran su kawai su kara gaba harshe da farko-farkon makogaro su ne abubuwan da suke tara wari da rike dauda a baki wanda in mutum zai yi wanke baki ya kamata ya zama yana tabo waɗannan guraren yana dauraye su sosai yanda ya kamata domin kada ya zama ana jin warin baki duk da wasu sukan nuna akwai waɗanda suke da lalura na rashin lafiya da ke kawo warin baki wasu daga ciki wasu kuma ma daga cikin bakin ne na ciwo to amma wannan na ciwo daban na kuma kazanta daban ko ma akwai na ciwo in mutum yana da tsafta yana sawa ya zama warin ya ragu akwai kuma waɗanda su kuma ba sa kulawa da abubuwan da ya shafi fatan su kaman tafukan hannu da kafafuwa wasu sai kaga kamar yanzu yanda lokacin sanyin nan ya shigo sai kiga hannun mace duk ya ne ake ta ya tsatsage kafafuwa ma duk sun yi kauje ko fasau saboda rashin kulawa to duk ya kamata a ce mutum yana kulawa da jikin shi ya shafa abubuwan da suka kamata da magani irin su man kadanya da wanda ma ba yi da hanyar da zai saya abubuwa na zamani kenan zai iya amfani da waɗannan duk suna yi ya shafa ya zama mutum zai yi bacci ya sa safa da sauran su dai ya zama kafan ba a barin shi a bushe ko kuma ma ya zama kawai a bude babu safa a rika yawan sa socks yana taimaka ma kafa
madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku zamu leka bangaren kwalama
to madalla masu raro yau muna tare ne da girki irin na mutanen Margi wanda suke jihar Adamawa muna tare ne da malama Amina inda za ta gabatar mana da miyan Margi special malama Amina mire me wacce take bukata idan za ta yi girkin nan na miyan Margi special
alhamdulillah miyan Margi special zaki iya kiyi shi da kifi sai ya kuwanki sai manki sai kuma kayan miya ba lalle sai samu naman a cikin kifin ba amma an fi son shi kiyi shi da kifi saboda kiji dadi amma an babu kifi kiyi shi kadai haka ya kuwa kin jika sai ki soya
danyen ya kuwa ko busasshe
a busasshe
ba yi da danye
ana yi da danye sai dai danyen ne za ta yi miki dan ruwa sai macen da ta zauna mai kyau ta tsara shine zai yi da bai ya kuwa danye kin kika samu kifi ki samu kifi ki ne kin ga Margi special zaki ci shi ko da yamma zaki jika ya kuwanki ta kwana
wato idan zan yi miyan dare ne
eh
to zan jika shi tun jiya
ba gobe zaki ci shi ba
eh
to zaki jika ta yau in kika jika ya kuwa ta kwana ko sabaro din zaki zo ki samu kifin ki ki wanke sai ki dauko wannan ya kuwa ki wanke shi me kyau
bayan ya kwana
bayan ya kwana ki aje shi gefe ki samu wannan kifi ki wanke shi da tokamiya in kika samu tokamiya kin yanyanka kifin ki ko danye ko bushesshe sai ki wanke da shi me kyau ki aje shi a gefe ki samu kayan miyan ki a tarkunki ko albasa da tumatir ki daka sai ki dauko magi ki dauko gishiri ki hada a cikin wannan kayan miyan da aka daka sai ki hada shi
sun suna kasa
eh
ba wa sa hawuta ba
a'a in kika hada ga miyan ki aje wancan ya kuwa kin wanke ga kifin ki aje kin gyara to sai ki samu ya kuwa wannan ki zuba shi a kasa kamar kin gyara abu kamar shimfidan tabarma
to
kin zuba kasan tukunya
to
sai ki dauki kayan miya ki zuba a sama
jerawa ake kenan
eh ki zuba akan ya kuwa wannan
shi kayan miyan jajjagawa ake ko yankawa ake
jajjagawa to in kika shimfida ya kuwa a kasan tukunya sai ki dauki wannan miya sai ki wancan jajjagen ki sai ki zuba akai amma kika hada shi kuma da ya kuwan da kayan miyan kin cinkuda shi to sai ki diba ki zuba kasan tukunya in kika zuba kasan tukunya sai ki dauki kifi ki jera akan wannan ya kuwan da kika zuba kasan tukunya
wato duk wannan sha'anin da ake tun kafin a sa wuta kenan
eh to sai ki dauki magi da gishiri sai ki zuba saman kifi saboda ya kama mai kyau
ya dan dan da kake so
yawa sai ki kama shi mai kyau ki zuba gishiri akan danyen kifin nan saboda in yazo ya tafasa yana hawa ciki zai shiga to in kika zo kika samu ya kuwa ki kuma ki kara zuba a saman shi a saman kifi
zai yi murfi kenan
yawa in kika zuba a saman kifi to sai ki samu magi ki kara zuba akan wanda kika cakuɗa nan don ya ji mai kyau to in kika rufe shi ki bar shi kina zaune ki kina aikin ki yana kan wuta sai ki zo ki ji ya tashi
kanshi na tashi
kanshin shi na tashi mai gida bai shiga ba fa
au to za a sa man gida
eh mai gida bai shiga ba in kika zo kika ji ya tashi zaki je ki buda ta ki duba ba garwa yau
ba cakudawa
a'a zaki je ki buda sai ki duba in kika duba miyan ruwan yayi dan kasa kadan haka
dama za a sa ruwa
eh
to
mi ruwan ya soka kasa kadan haka in ruwan ya dan soka baya tashi saman shi pul to duki mai gidan ki kiyar ba a saman shi to daga nan sai ki dan rage wuta ki tafi aikin ki shi zai zo ya kira ki ki ji me kike yi a kici
wato idan ni yana da iya da hun ma
yawa
yawa
lokacin saukan shi yayi sai ki shiga sai ki dauki dan cikwalin shinkafan ki sai ki yi gefen haka da shi in kika yi gefe
ka tona kenan
yawa in kika
yi ba a barki ta miyan nan
a'a in kika yi haka da shi to zaki gani zaki dauka cikwali ki duba babu ruwa
ruwa tsotse
yawa ya tsotse
ya koma cikin
shi yawa sai ki saukar da shi sai ki dan rufa tukunyan ki dan haka saboda kar zufa ta cika shi sai ki bar shi kamun ki gama a zamanin da ba a cin kifi ranan dafawa amma zamani ya zo yanzu yaro shaf shaf ne ranan dafawa ranan ci
wato da ita miyar in ma an yi ta ma ba ranan kuma za
a ya kwana in ya kwana da safe za ku ci to kamar dutse ne wanda aka in kin jefa abu da shi baya fashe
ya hade
eh zaki cire shi tsilak tsilak yankan shi nan ko ballewa ba zai yi ba tsilak 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 abinki to wannan tuwon ki ki tuka tuwon ki iya tuka tuwon ki to ai kariyar namiji ne fa kin san da ana dafa abinci dakin nan zai dafa nashi daki ba zagaya ake miji ba to ranan naki tuwa fa in dai kin iya girkin ki fa kariya ne miji fa ya Allah Allah yake yima ya fita wancan daki ya zo nan daki
wato iya girki ma
iya girki a habawa duk abinda ake ce ha magani a sihiri kaza kaza duk rashin iya kama miji ne
wato ba san kan girki ba kenan mata
kin san Allah har na tsufa ba yin kishi ya bana yi bakin shi
to kuma bakin shi ke so a miki shin kenan
eh mu gwada sama
to mata kun ji wani kalubale
mu gwada sama da shi yanda tun da girki ne yake kwashe miji da sabtanki da kuma addinin ki na so in gwada wannan kadan
ta masu sauraro da haka zamu karkare shirin namu da wannan mako yanzu a madadin wakiliyar tamu Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Fiona wa Mayinan Didu da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC